بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan yammaci na ranar Juma'a, wanda ya daidai da 3 ga watan Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 447, da ya dace ma 20 ga watan 2 miladiya ta 2026 idan ta inganta. Da mun fara karatunmu cikin abin da ya shafi tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan shekara, a wannan masallaci mai tarin albarka, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alkhairin da ke cikin wannan karatu, da ke cikin wannan wata gabaki ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala ya sadar da mu. Abubuwa wanda suke na sharri, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aikata ayyukan alkhairi a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan. Kafin mu fara karatu, babu laifi mu ɗan yi tunatarwa game da abin da ya shafi wato wannan yanayi da muke ciki, yanayi na abin da ya shafi wannan wata mai albarka, watan Ramadan, da yau muna 3 ga wata, daren 4 ga watan Ramadan. Kai ka ce jiya ne muka fara, kuma wallahi haka watan zai zo ya kare wuf wuf, baka shirya ba sai ka ji an ce maka ana tunanin gobe fa za a yi duban fari na sallah. Abu ne wanda ya kamata mu kama jiki, abu ne wanda ya kamata kan mu yi sake wajen ƙara ƙaimi wajen aikata ayyukan alkhairi da aikata ibada. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya faɗi mana cewa ayyamun ma'dudat, wato wannan watan wasu kwanuka ne wanda suke ɗan ƙididdigaggu, daga ya fara zaka ji an ce ma ya ƙare. Dole mutum ya zamanto ya ringa ma kan shi muhasaba, ya ringa ma kan shi bincike cewa yau muna Ramadan ga 3, da Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi rayuwata a yau, shin akwai wani alkhairi, wani aiki da na aikata a cikin wannan wata mai albarka wanda za a ce na ribantu da shi bancin idan abin da wanda azumi? Dole ka ringa tuntunawa irin wannan, shi zai saka gobe idan ka wayi gari ka ƙara ƙaimi wajen aikata ayyukan alkhairi. To ya kamata mu jajirce tun daga abin da ya shafi azumi, da yawan karatun Al-Qur'ani, da abin da ya shafi sallar tarawih, da dukkan wani aiki na alkhairi, ciyarwa ne, sadaka ne, dukkan wani abu wanda yake na alkhairi, ka yi matuƙar ƙoƙari a wannan wata ya zamanto kana aikatawa. kada ka bari rana guda, kada ka bari wuni guda ya huce baka samu wani aiki na alheri da ka aikata. Kada ya zamanto yanda kake rayuwa a goyen Ramadan, kafin Ramadan ya zo haka yanzu ma kake rayuwa ba a samu ba canji a tattare da kai. To ya kamata kowa ya zamanto ya lura game da abin da ya shafi wannan wata, kada ya yi sake ya zamanto ayyukan alheri bai aikata ba har wannan wata ya zamanto ya kare. Karatuttuka sun gabata game da irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar ga dukkan mutumin da Allah subhanahu wataala ya riskar da shi wannan wata na Ramadan bai aikata aiki na ibada ba wanda Allah subhanahu wataala zai gafarta mishi. Manzo Allah ya ce haccin shi ya taɗe, ya dirmiya, an dirmiya shi. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Insha Allah za mu fara daga farkon suratul Fatiha. أكرمك الله فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. wannan sura ita ce sura ta farko a jerin surori na alqur'ani, a jerin surori na abin da ya shafi tartibin mushafi, wanda kuma ita ce sura ta biyar a jerin sabkar surori na alqur'ani. An kiraye ta da wannan sura suratul fatiha, yana daga cikin sunayenta kuma shine ummul qur'an. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ta da ummul qur'an. Haka yana daga cikin sunayen wannan sura ita ce sab'ul mathani, wato wasu ayoyi guda bakwai wanda ake kai kawo, ake mimmeta su lokaci zuwa lokaci. Da wannan sura suratul fatiha tana daga cikin sura wadda ita ce idan kana neman sura wadda ta ma alqur'ani tasiri, kace ita ce wato abin da ya shafi jigo ko kuma wato wani abu wanda yake gwal na abin da ya shafi alqur'ani, in kana nema ita ce suratul fatiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi mana a hadisi da yawa game da abin da ya shafi wato falala ta suratul fatiha. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacin shi, Ubayy ibn Ka'ab yana sallah, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kiran shi. Ubayy ibn Ka'ab to shi kuma yana cikin sallah, bai amsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai da ya gama sallah ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi, ya Rasulullah, naji kai kirana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi, me ya hana ka lokacin da nayi kiran ka ka taho? Baka ji ba fada Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wato baka ji ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ku wanda kuka yi imani, ku amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan da yayin da suka yi kiran ku. A lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mishi, zan sanar da kai, ina kaunar in sanar da kai wata sura kafin in huta daga cikin wannan masallaci. Ya kama kafaɗar shi haka ya janyo shi suna tahiya sun zo gaggazar su huta daga masallaci. Ubayy ibn Ka'ab ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yace ka ce za ka sanar da ni wata sura kafin mu huta daga masallaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idan kana sallah wata sura ce ka kasance kana karanta. Ubayy ibn Ka'ab ya karanto mishi suratul Fatiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wannan sura babu wata sura wadda aka sabkar kwatankwacinta a cikin At-Taura ko kuma Al-Injila ko kuma a cikin Al-Qur'an kwatankwacin wannan sura. Wato ita ce sab'ul mathani. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi, ita ce sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. yace ita ce sab'ul masani guda bakwai wanda ake kai kawo da su da kuma alqur'ani wanda yake da girma wanda Allah subhanahu wataala ya bani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi wannan wanda wannan yake nuna mana irin falala wadda take tattare game da abin da ya shafi wannan sura ta wato suratul fatiha haka yana daga cikin falaloli na abin da ya shafi wannan sura suratul fatiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana suna tare da jibril alaihi salatu wassalam jibril malaika jibril sai ya ji wani ƙara daga sama ya daga kai sai ya zo ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abshir bi nurain yace maka ina maka albishir da wasu haske guda biyu yace wanda aka baka su wanda ba a ba ma ba wani annabi gabaninka wannan haske guda biyu yace wannan karan da kaji an bude sama wata kowa ce ta sama wadda ba a taba bude ta ba sai yau kuma wani mala'ika ne ya sauko daga wannan kofar wanda bai taba saukowa doran kasa ba sai yau a lokacin kuma yazo ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan albishir na abin da ya shafi suratul fatiha da kuma khawatim suratul baqara wato karshen suratul baqara wanda idan ka duba albishir ne da kuma haske ne idan ka duba suratul fatiha zan mu gani irin yanda ubangiji subhanahu wataala ya raba ta tsakankanin shi da bawa haka kuma karshen suratul baqara irin yanda Allah subhanahu wataala ya ambata mana amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana falala a cikin nan shine hadisi da ya tabbata cikin sahih muslim lokacin da wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kukan cewa an sabkar da wata aya wadda suna ganin cewa ba za su iya aiki da wannan abu ba ko kuma ya musu yauni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata rai yace shin kuna so ne ku je ku ringa yin irin yanda ahlul kitabi suka ce sami'na wa asaina shin mun yi mun saba ku ce sami'na wa ata'na shine Allah subhanahu wataala ya sabko amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun a can da suke addu'a rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ubangiji subhanahu wataala yake cewa qad fa'altu haqiqa nayi wannan kaga ashe haske ne ashe nur ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ita ma suratul fatiha wanda yana daga cikin falalatta shine hadisin da abi huraira ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qasamtu salata baini wa bain abdi nisbain na raba wato suratul fatiha anan as-sala ana nahi suratul fatiha Allah yake tsakankani na da bawa na kishi gida biyu rabi na bawa ne na wani kuma rabi na bawa na ne kuma na ga bawa na abin da ya tambaya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa yazo yana karanta suratul fatiha ana sallah kace alhamdulillahi rabbil alamin a lokacin Allah subhanahu wataala zai ce maka hamidani abdi wato bawa na ya yabe ni kace arrahmanir rahim Allah zai ce asna alayya abdi bawa na ya kyautata yabona ya yabe ni ya jinjina mani kace maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako a lokacin ubangiji subhanahu wataala zai ce majjadani abdi bawa na ya daukaka ni ya girmama ni in kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah subhanahu wataala zai ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala wannan tsakankani na ne da bawa na kace kadai ya Allah kai muke bautawa kai muke neman taimako a lokacin Allah subhanahu wataala zai ce wannan tsakankani na ne da kai bawa kuma na ga bawa na abin da ya roka kace ihdinas siratal mustaqim Allah subhanahu wataala kace Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya haka Allah subhanahu wataala zai ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala ka gani ashe wannan yana daga cikin abin da ya shafi falala ta abin da ya shafi suratul fatiha yana daga cikin falalar suratul fatiha shine sallan mutum ba ta inganta idan bai karanta suratul fatiha ba idan baka karanta ba suratul fatiha bakka da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'an fa hiya khidajun dukkan mutumin da ya zamanto yayi sallah bai karanta suratul fatiha ba a cikin wannan sallah to wannan sallar tashi wato tauyayya ce ba cikakka bace a wata ruwa yace ghairu tamma wato wannan sallah ba cikakka bace ba to duka wannan yana nuna mana irin abin da ya shafi falala ta abin da ya shafi suratul fatiha. Suratul fatiha sura ce wadda take makkiya, wasu malamai suna ganin madaniya ce. Idan aka ce sura makkiya ce, ana nihin akwai maganganun malamai. Wasu malamai suka ce idan aka ce makkiya da madaniya, wannan sura ai makkiya ce ta makka ce, ko kuma wannan ta madina ce, ana nihin wadda aka sabkar. Wasu malamai suka ce wadda aka sabkar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a makka, ita ce za a ce ba makkiya. Wasu suka ce wadda kuma aka sabkar a madina sai a ce madaniya. To wadda kuma aka sabkar ba a makka ba a madina ba, ina za a sa ta? To sai suka ce wannan ta'arifin Malam Sidi yace a sa ta tsaka, wannan ta'arifin bai yi ba. To ala kulli halli, ta'arifin da malamai suka bada idan aka ce sura makkiya ce, ita ce surar da aka sabkar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin yayi hijira. Duk surar da aka sabkar ma manzon Allah kafin yayi hijira, to wannan ana lissafa ta a sura makkiya. Idan kuma aka ce sura madaniya, ana nihin duk surar da aka sabkar ma da ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan yayi hijira ya dawo Madina, wannan sai a kiraye ta wato madaniya. Wannan suratul fatiha a mafi yawan malamai suna ganin cewa sura ce wadda take makkiya, kuma tana da ayoyinta guda wato bakwai idan ka hada da bismillah. Allah subhanahu wata'ala yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama ko kace mai kyauta, ar-rahim mai jin kai. Bismillah, malamai sun yi ittifaqi akan cewa aya ce daga cikin ayoyi na cikin suratul Naml, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa mine innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Haka kuma aya ce a cikin suratul Fatiha, saboda tana daga cikin aya ta cikin suratul Fatiha. Idan ka lissawa zaka gani suratul Fatiha tana da aya bakwai, amma wasu surori wanda suke zawwawa ayi bismillah, to wannan kamar ta zamanto rabewa ce tsakankanin wannan sura da wannan sura. Idan ba sahabbai suke cewa bisu gane an shiga wata sura sai lokacin da aka ambata bismillahir rahmanir rahim, kenan wata rabewa ce tsakankanin bude wannan sura da karshen wannan sura, kenan shine. Amma anan suratul Fatiha bismillah tana daga cikin mene? Cikin ayoyi. Wata sura ce wadda da bismillah alqur'ani, ita ce suratul Tauba. Idan ka zo karantawa baka yi ba bismillah, sai dai ka fara bara'atun minallahi, babu abin da ya shafi bismillah. To Allah subhanahu wata'ala yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama, ar-rahman shine mai rahama ko kace mai kyauta, ar-rahim mai jin kai. Bismillah yana daga cikin ababe na musulunci ga dukkan mutum musulmi. Idan zai fara abu ya fara da abin da ya shafi bismillah, ya fara da sunan Allah, ka fara abinka da sunan Allah. Shi yasa zaka gani duk hatta rasail irin letter letter da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ma wani shugaba saboda ya musulunta ko wani abu makamancin haka, zai fara da abin da ya shafi bismillahir rahmanir rahim. Haka in ka duba duk littattafai malamai wanda suke bugawa na addini, zaka gani ana farawa da mene? Da shine bismillahir rahmanir rahim. Idan ka dawo cikin addinin musulunci, zaka gani akwai ababe da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ka fara da bismillah, wanda wannan yana nuna ma ita ma bismillah falalatta ta. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyo ɗaya daga cikin sahabban shi suna tahiya a saman taguwar shi, sai taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ta yi kamar tuntuɓe. An san tuntuɓe? Kamar wannan ta jata. A lokacin shi sahabin sai ya ce kai ta isa shaitan, Allah wani ran shaitani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ka ce haka, kada ka ce Allah wani ran shi, saboda idan ka ce Allah wani ran shi zai je ya ƙaba ya girmama ya ringa ji shi wani ne, shi yana jiji da kai, shi ne ya sa wannan hatta guwar ta zamanto da ƙarfin shi ne ta yi tuntuɓe. Ko kuma idan kai ne wani abu ya same ka, kai wani tuntuɓe ko wani abu ya same ka, sai ka ce kai Allah tsine ma shaidan, ko Allah wadaran shi, ko yayi asara, sai ya koma ya ringa ji shi wani babba ne cewa har ya kai ya sa wani abu. kai wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kar ka riga haka yace idan ka samu kanka irin wannan kace bismillah kace da sunan Allah kana cewa da sunan Allah zai je ya kankance ya shiga cikin kunci ya shiga cikin kankanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har sai ya koma kamar abin da ya shahe guda ya zamanto ya kankanta ya zamanto ya kaskanta kinan ka gani duk lokacin da wani abu ya same ka ko wani abu na ba zata ya bujiro maka kana iya ka ambaci Allah kace bismillah kace da sunan Allah wannan karantarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yana daga cikin mustahabbancin mutum idan zai zamanto ya zai shiga magewaya ya fara da mine da bismillah ana so kafin ka shiga ba a ciki ba ba irin na yara ba yara ne a makaranta idan mun koya musu addu'a ta shiga ban daki aka ramar Allah sai ka gani yaro ya shiga ban daki yana bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is a cikin magewaya a idan zakka shiga zakka yi wannan addu'a kace bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is da sunan Allah kana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala da ya kare ka daga abin da ya shahi bujirarren aljani ko kuma wato abin da ya shahi aljana Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka yana daga cikin inda yake mustahabbi wajen ka ambaci ubangiji subhanahu wataala suna Allah subhanahu wataala shine lokacin da zaka yi arwalla mutum idan zai arwalla zai fara da bismillah haka yana daga cikin inda zaka ambaci Allah lokacin da zaka yi yanka zaka fara da bismillah da sunan Allah haka lokacin da zaka ci abinci maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace samillah ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul bimma yalik lokacin da zaka ci abinci ka fara da bismillah idan baka fara ba ma da bismillah kuma wa zai zo ku ci tare shedani zai zo ku ci tare sai a kawo ma katuwar fala malam yusuf ya zamanto kaci ka ji ka katsa koshi kai kuma tare da shedan kuke ci amma lokacin da kace bismillah shikenan sai ya bari idan kuma ka riga ka fara ci ne sai ka tuna baka yi bismillah ba sai ka ce mi bismillah awwalihi wa akhirihi a lokacin shedanin duk abin da ya ci zai je a mayo shi kuma kai zaka samu albarka a cikin abincin ka Allah subhanahu wataala ya datar da mu haka inda ake so mutum mustahabbi ne yayi bismillah shine mutumin da zai kusanci iyalin shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗayan ku lokacin da zai kusanci iyalin shi yace bismillah allahumma jannibna shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana yace fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu shaytan abadan yace da mutun lokacin da zai kusanci iyalin shi yazo yace da sunan Allah ya Allah ina roƙanka ka nesantar da mu game da abin da ya shahi shaytani ka nesantar da shaytani da abin da ka azurta mu manzo Allah yace da Allah zai kadarta a wannan kusanta da kai ga iyalinka Allah ya kadarta ku samu wato arziki na da to wannan dan har abada shaytan ba zai iya cutar da shi ba ka gani addu'a da wannan ita ce kashin tarbiya ka zo zaka gani wata rankuna gwagwarmaya da danka sai kai ka ce kamar ba danka bane Allah subhanahu wataala ya kare mu shi yasa wani malami yake cewa tanayuwa lokacin da zaka kusanci iyalinka ba kai ba addu'a ya zo dan yana da uba biyu ga kai ga shedan kana mishi umarni shedan ma yana mishi umarni sai ya zamanto kaga wanda ya rinjaye umarni shi zai zamanto ya rinjaye Allah subhanahu wataala ya kare mu to wannan duka yana daga cikin abubuwan da ya shafi falalata abin da ya shafi bismillah bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah ar-rahman shine mai kyauta zamu zo mu gani a cikin suratul fatiha kamar yadda ya kawo mana alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim game da abin da ya shafi bayanin ar-rahmanir rahim ar-rahim kuma mai jin kai sai Allah yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbil alamin ubangijin talakai idan aka ce alhamdulillah wato dukkan wani tayin dangi na yabo da jinjinawa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ne Allah subhanahu wa ta'ala ana yaban shi kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana so a yabe shi saboda zan magani da yawa Allah subhanahu wa ta'ala zai zaka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu hatta lokacin da zaka yi addu'a ana so ka fara da yabo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka manzala sallallahu alaihi wasallam yace mana lokacin da za a zo a farfajiya alqiyama, kowa yana buƙatar ceto, al'umma su zo wajen annabi Nuh, aje wajen annabi Ibrahim, aje wajen annabi Musa, aje wajen annabi Isa, kai ƙarshe sai an musu nuni zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su zo wajen mazo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ace ana buƙatar ceto, yace ana laha ana laha, yazo wajen Allah subhanahu wataala yayi sujada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a lokacin Allah zai lakanta mishi wasu kalmomi na yabo wanda zai yabi Allah, ya yabi Allah, ya yabi Allah. A lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce irfa ra'asaka ya Muhammad sal tu'ta washfa tushaffa, ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kanka ka roki abinda kake roko a baka, ka nemi ceton abinda kake ceto a baka. Ga gani menene ya yabi Allah subhanahu wa ta'ala, to shi yasa dukkan wani tari na yabo da jinjinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ake. Akwai bambanci tsakankanin alhamdu da ashukur. Alhamdu yabo, ka ringa yabon abu tare da kaunar wannan abin, shi kuma ashukur kawai yabo ne haka, ko kuma ka ce as-sana'u shine yabo ne haka. Idan aka ce as-sana, kaga da Hausa zamu ce yabo, alhamdu zaka ce yabo. To bambancin su shine alhamdu shi tare da kauna da san wannan abun shine ake ma Allah subhanahu wa ta'ala, amma as-sana zaka ga zaka ba kowa, wani zaka zo kana kin shi amma zaka ringa yaban shi a gaban shi, ko ba haka nan ba? Inga ringa cewa ga makidi ma in yazo yana son kudin ka yayi, sai fara malam Muhammad kai ne dan giwa ji kan kaza wani kaza wani, yayi ta yaban ka da abinda bakka da shi, kai kanka ka san ba haka nan bane, amma zaka ringa jin dadi kuma ka san ba haka nan bane. To wannan as-sana kenan. Amma alhamdu wancan wanda shi ake yin shi da kauna shine kadai ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa yace alhamdulillahi mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake rabbul alamin. Rabb shine ubangiji. Idan aka ce ubangiji shine mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi kadai ya cancanta a bautawa da gaskiya. Babu wani abin da ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangijin wane? Shine al'alamina, shine talikai, dukkan wani abu wanda yake koma bayan Allah. To zaka sa shi cikin alam, zaka sa shi cikin wanda abubuwa wanda suke na halittu, dukkan wani abu, abubuwan da ya shafi mutane, aljannu, mala'iku, duwatsu da dukkan komi na duniya mallaka ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma yana daga cikin bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai inda zaka gani an yi mukhataba, an yi nufaci al'alamin da wanda suke masu hankali su ne mutane da aljannu. Wani lokaci kuma zaka gani kamar irin na rabbil alamin, na dukkan wani abu wanda yake abin halitta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala, wannan za a yi kiran shi da abin da ya shafi al'alam. Wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya bude mana da wannan sura cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Zaka gani a cikin Qur'ani akwai surori guda biyar ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara su da alhamdu. Idan ka dauko daga wata sura farko, kahin kahab an'am ko an'am tukwan kazo kahab tukwan kazo fatir ga saba'i ga fatir hudu ko tukwan kuma fatiha ko kuma fatiha ita ce farko alhamdulillahi rabbil alamin. Haka kuma akwai wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya rihe su da yabo da godiya, wannan sai a nemo su gobe. Wanda Allah ya rihe su da yabo da godiya irin waqila alhamdulillahi rabbil alamin, an bada sata amsa guda daya. To nan Allah subhanahu wa ta'ala ya fara mana da alhamdulillahi rabbil alamin, shine dukkan wani dangi na yabo mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin ubangijin talikai. Sai ce arrahmanir rahim. Ar-Rahman mai rahama, ko kace mai kyauta, saboda rahama Allah subhanahu wa ta'ala ta wadaci. Idan aka ce Ar-Rahman nan ta wadata hada wanda yake mutum mummuni da wanda yake kafiri. Kafiri Allah yana mishi rahama ko bai mishi rahama? Yana mishi rahama, amma bai jin kai. ar-rahma, wannan ita ce rahma ta Allah subhanahu wa ta'ala. Misali sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala kahin ahalicci sammai bakwai da kasai ya halicci, wato abin da ya shahi rahma guda 100. Wannan rahama guda 100 daya ita ce aka sabko mana doren duniya, daya ita ce aka sabko doren duniya. 99 ka turobin diznab suna wajen Allah subhanahu wa ta'ala, da wannan daya da ya sabko da ka turobin diznab innan da suke can, to su a gobaran tashin alkiyama da su ne za a ji kan bayi, za a yi gafarta ma mutane. To ka duba kaga dayan nan da aka sabko a ita cewa mahaifiya take tausayin danta, mahaifi yake tausayin dan shi, kai kake tausayin mahaifanka, kake tausayin wani makusancinka. A rama daya da Allah subhanahu wataala ya sauko duniya gabaki daya, to ina da sauran rahamomi na Ubangiji subhanahu wataala wanda ya rike su. Rahama Allah subhanahu wataala ta wuce tunanin, wato mai tunani. Shi yasa wani yake cewa da zai zamanto mutum ya zamanto yana tunanin ya san hakikanin rahama Allah subhanahu wataala, da babu wanda zai yanke kauna da shiga aljanna, da babu wanda zai yanke kauna ya ce ba zai shiga ba aljanna. Kuma haka aka san haka nan, da ka san irin azaba da ukuba da radadi da kamun Allah idan ya kama mai laifi yake, da babu wanda zai yi tunanin cewa ba zai shiga wuta ba. To an faɗi an warware shi addinin musulunci, so ake ka zamanto bainat targhib wa tarhib, bainal khawfi war raja, tsakankanin tsoro da kauna. Kada ya zamanto a same ka kai kullun kana khawfi ne, kawai kai kullun a firgice kake, a tsorace kake, azaba za ta zo maka, kaza zai zo maka. A'a, wata ran ka ringa tunano azabar ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wata rana kuma ka ringa tuna rahama Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma kada ka zamanto kai kullun rahama kake tunawa. Ai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, kada ku yanke kauna daga rahama Allah, cewa Allah yana gafarta zunubai gabaki ɗaya, shikenan kawai ka shantake ka je kai ta aikata abin da kake so. Daga an gayi ma wani abu ka ce ai ba mu yanke kauna ba, wannan ce mishi ake gurur, gururi na shedani, shedan ne yake rudanka, sai shedan ya zo ya rude ka ya ce ma ai rahama Allah tana da yawa. Baka ga ba Fir'auna ma da ya tuba da Allah ya gafarta mishi, to kai abin da kake ka kai Fir'auna, sai ringa rudanka da irin wannan. Ka ringa gani rahama Allah kwarai da gaske haka ne, rahama ce wadda take yalwatatta, wadda kuma ta hada kafiri da wanda yake abin da ya shahi musulmi. Amma kuma da yace mana ar-rahim, mai jin kai, to da rahama da jin kai shi wannan musulmi ne yake samun jin kai. Jin kan Allah subhanahu wataala sai musulmi kadai, kafiri bai samun jin kan Allah. Shi yasa a nan duniya zaka gani daga rahama Allah ne Allah yake ba kafiri, wato wani abu wanda yake na duniya, zaka ga Allah ya bashi, ya yalwata mishi. Ka ringa ganin cewa kai ga kanan kai wa kai kake cika sallah, ga wancan yana cin kare yana cin alade, amma kuma ya yi ka arziki, kai kuma ga ka kai kake sallah, kai kake azumi da rana, shi ga shi nan bai azumi, ya ci abinci, ya sha abin sha, ya shiga gida mai kyau, ya shiga mota AC, ya shiga ko ina, gashi nan Allah ya bashi wadata. A'a, kada ka yi tunanin wannan, kai kana da wani abu wanda shi bai da, kana da musulunci, wannan musulunci kuma zai sa ka samu jin kai na Ubangiji subhanahu wataala a gobaran tashin alkiyama, wanda kuma shi wannan jin kan ba zai same shi ba a wajen Allah subhanahu wataala, wanda wannan duniya ce wadda bata taka karya, bata taka kara ta karya ba a wajen Allah subhanahu wataala. Ita duniya da tana da kima, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da duniya tana da kima a wajen Ubangiji subhanahu wataala gwalgwadan da fikafikin sabro. An san fikafiki? Wannan in sabro fikafiki ha fata na sabro, sabro mustik. Da duniya tana da kima irin gwalgwadan wannan a wajen Allah subhanahu wataala, da kahuri bai sha ruwa ba, da kahuri bai sha ruwa ba, ashe duniya baka da kima. Mu ne mu musulmi, abinda muke fata shine abinda zamu samu gobe a wajen Allah subhanahu wataala. Shi yasa nan yace ar-rahim, wanda yake mai jin kai. Mai jin kai ga wane? Sune ga bayi wanda suke wato mummunai su kadai, ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wato abin da ya shahibi jinka. Allah subhanahu wataala yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Wato Allah subhanahu wataala ya aiko mana da manzo, manzan wannan daga cikin ku, daga cikin mu Allah ya aiko shi, bai aiko ba wani malaika, a'a mutum ne Allah subhanahu wataala ya aiko mana, yace azizun alayhi ma anittum, abu ne mai yi mushi yauni, mai sa shi kunci, dukkan abin da zai zamanto ya sa ku kunci, abin da zai zamanto ya damu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yana shiga damuwa akan wannan. Harisun alaikum, mai yi muku kwadayi ne game da abin da ya shahe ayyuka na alkhairi da ayyuka da za ku samu lada, yace bil mu'minina raufur rahim, game da mu'mine kuma wato mai tausayi ne, mai jin kai ne game da abin da ya shahe mu'mine. To wannan ubangiji subhanahu wataala siffar shi ce daga abin da ya shahi ar-rahim, mai jin kai, kuma yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ar-rahman. Nan ya kawo mana bismillahi, Allah yana daga cikin sunayen Allah, wanda wasu daga cikin malamai suna ganin cewa shi ne ma al-ismul a'zam, sunan Allah wanda yake da girma, wanda idan ka roki Allah da shi Allah subhanahu wataala zai karba ma Allah, wanda albancin wannan Allah subhanahu wataala yana da wasu sunaye, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, Allah yana da sunaye wanda suke kyawawa, Allah ya ce ku roke shi da su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cikin hadisi cewa inna lillahi 99 isman, Allah subhanahu wataala yana da suna wato 101. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahsaha dakhala aljanna, dukkan mutumin da ya kiyaye wannan sunaye, ya san ma'anarsu, ya harzace su, yake aiki da su, to wannan zai shiga aljanna. Ka kiyaye sunan ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bariq al-musawwir al-ghaffar al-qahhar al-wahhar ar-razzaq al-fattah al-alim al-qabid al-basit ar-rafi al-mu'izz al-muzil haqqarshi haqqarshi su 101. Idan ka gama da Allah kuma ka cike da kuma ba su kade bane ba, Allah kadai ya san iya sunayen su, Allah kadai ya sani, Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To wannan yana daga cikin
Allah awidu urrahman,
na'am,
ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila.
Allah yace kulidu Allah awidu urrahman, ku kirayi Allah da sunan shi Allah ko ar-rahman, ko kuma ka kiraye shi da suna ar-rahman mai rahama, ayyan ma ta du'u fa lahu al-asma'ul husna, duk wanda kai kira Allah yana da sunaye wanda suke kyawawa, ka kiraye shi da dukkan wanda, ka zabi sunan da ya daidai da bukatarka. Idan malam kana bukatar arziki sai ka dauko wani suna, ar-razzaq, idan kana neman gafara sai ka dauko wani suna, al-ghaffar, idan kana neman rangwame sai ka dauko wani suna, al-afu, haka 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 haka, duka ne mu sunaye wanda suke da Allah, wanda da su wanda suke da alaka da bukatarka, ka nemi Allah ka roke shi da su, kamar yadda muka gani Allah subhanahu wataala yana son yabo, yaban da zaka yi shi ka hada shi da sunayen shi masu kyau, sunayen shi wanda suke kyakkyawa, ka yabi Allah subhanahu wataala a lokacin zai zamanto idan ka roki da Allah subhanahu wataala zai karba ba. Wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya ga wani ya zo kawai ya fara addu'a, Allah bani kaza, Allah bani kaza, Allah bani kaza, ya ce wannan ayyayi gaugawa, idan zaka zo akwai ladibba na addu'a, ka fara da yaban Allah, ka biyo da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan ka biya da bukatun da kake bukata, da bukatun da kake so Allah subhanahu wataala ya biya maka, Allah subhanahu wataala ya datar da mu. To shine kenan ar-rahman ar-rahim, Allah subhanahu wataala mai kyauta, ar-rahim mai jin kai, haka yace nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim. Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ka sanar da wato bayina anni, lalle cewa ni ana al-ghafurur rahim, ni ne mai gafara mai jin kai, babu wani mai gafara bace Allah subhanahu wataala, babu wani mai jin kai bancin ubangiji subhanahu wataala. To wannan duka yana daga cikin wato sunayen Allah subhanahu wataala. Sai Allah yake cewa maliki yawmiddin, wato mamallakin ranar sakamako, mai mulkin ranar sakamako, yawmuddin, idan aka ce malik shine wato mai mulki, mulki nan an danganta shi da ranar sakamako, shine ranar tashin alkiyama. Kada ka dauka cewa a ranar tashin alkiyama ne kadai Allah yake da mulki, a nan duniya bai da, a nan duniya ma mulki na wane ne? Na Allah subhanahu wataala ne. An hada ma shine a can ranar sakamako, saboda lokacin Allah subhanahu wataala zai zo ya ambata mana abubuwa da yawa. Allah ya ce yau mai kumin ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adna lahu ar-rahman wa qala sawaba. Lokacin da za a zo a tattara farfashiya alkiyama gabaki daya, Allah subhanahu wataala ya zo duka duniya an tattaru, ardul mahshar an tattaru waje guda, a lokacin mala'iku su sabko waje a rabbuka wal malaku saffan saffa, mala'iku su sabko su kewaye al'umma gabaki daya. Wata waya ta zo, mala'ikun sama fitowar ko su sabko su ma al'umma duniya wanda suka zamna aljannu da mutane da dabbobi da komai su musu kewaya goma, ta biyu su ma su sabko su musu haka, ta uku, ta hudu, ta biyar, ta shidda, ta bakwai, haka Allah ya sabko waje a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ubangiji ya zo tare da mala'iku sahu sahu a zo waje a yaumaizin bi jahannam, a lokacin za a zo da jahannama, ita ma a rike da ita mala'ika tana da linzami 70,000, kowane linzami akwai mala'ika 70,000, wajen mala'ika kat miliyar nafsan miliyon suke rike da wutar jahannama tana jansu. Za a zo da ita tana jansu suna ja mala'ikun da in ka kididdiga sun yi mutanen duniya suna rike da ita. To alo a wannan ranar Allah zai ce limanil mulkul yau, yau mulki na waye, yau mulki na waye? Ba mai magana shine kala rawi ya ce zai tabo gwamnan Kano ya ce daga hannu daga hannu. Yau mulki na waye? Duk mulkin da zaka samu a nan duniya abu ne wanda bai taka kana ya karya. Allah yake bada kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair. Allah shi yake ba wanda yake da ma mulki, duk abin da Allah ya baka dan lokaci ne, mulkin da Allah ya baka dan lokaci ne zaka yi ne ka huce duk abin da zaka yi bakka dawama. Kuma akwai lokacin da ba kai bane, ba kai bane ba, shi yasa rayuwar duniya kada ta zamanto ta rudi mutum. Wato ranar tashin alkiyama nan Allah ya ce maliki yaumiddin maballakin ranar sakamako, ranar alkiyama mallakar shi ce. Za a zamanto an zo kowa da kowa ya zo, Allah subhanahu wataala ya tambaya waye mai mulki a yau, babu wanda ya isa yayi magana, babu wanda ya isa yayi magana, sai Allah da kanshi zai ba kanshi amsa ya ce lillahil wahidul qahhar, mulki na Allah ne shi kadai alqahar wanda yake marinjayi, babu wanda ya isa ya rinjaye shi. To wannan tabbatarwa Allah subhanahu wataala da abin da ya shafi mulki shine malam yace maliki yawmiddin. Allah subhanahu wataala yace maliki yawmiddin, Allah shine mamallakin ranar sakamako. Sai yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah gare ka muke bauta, gare ka muke neman taimako, ko kai kadai muke bautawa, kai kadai muke neman taimakonka. Kaga tsantsar tauhid, shi yasa malamai da suka ce sirri na alqur'ani gaba ɗaya shine suratul fatiha, kuma ita ma suratul fatiha sirrin ta shine wannan aya. Saboda ita suratul fatiha ta zo ne ta karantar da mu babu wanda ya kamata ya cancanta a tabbatar ma da kadaita shi da bauta in ba Allah subhanahu wataala ba. Dan ka kadaita Allah subhanahu wataala, ka tabbatar mishi cewa fa bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai ba a hada shi da bauta. Shi yasa wannan aya take nuna mana ita ce sirri na suratul fatiha. Idan aka ce ma wannan abu sirri ne, ana nihin mine wani abu ne? Wani yanzu misali a kasuwanci wani yazo yace ma ga wani yan sekire wanda in na baka shi sosai zaka yi wannan, kina kaga abu ne wanda yake da mine, yake da muhimmanci? To haka alqur'ani sirrin shi sune suratul fatiha. A cikin suratul fatiha kuma sirrin ta shine wannan aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kai kadai Allah muke bautawa, kuma kai kadai muke neman taimakonka. Wanda wannan shi yasa da mutun zai ringa tuntuntuni ya tadabburi lokacin da kake karanta alqur'ani, lokacin da kake karanta wannan sura suratul fatiha, wallahi wani abu bai kai bai tada ma hankali. Kana cewa Allah kai kadai muke bautawa, kai kadai muke bautawa, babu bautawa kowa in ba Allah ba. Kada ka taba kuskura ka hada bautar Allah da wani, ya ne ne hada bautar Allah da wani idan muna ce ana magana malamai suna bayani kan gama bautar Allah da wani kada ka dauka wai he ka je ne wani ka san idan aka ce hada bautar Allah da wani sai ya dauka ai shi yana zawwa yana yin sallah ai shi yana yin azumi dai Allah yake ba amma daga kotiya akwai abubuwa wanda yake na hada Allah da wani ne baka sani ba hada bautar Allah da wani yana da alaka da zuwa wajen bokai yana da alaka da harakar sihiri yana da alaka da harakar tsubbace tsubbace idan bakinka ba bai nuna bai hade ba lisanul halinka yana nunawa cewa aikin da kake ga abu a hannunka kana nema abu wajen Allah kadai zaka nema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in neman taimako wajen Allah kadai ake neman taimako kada ka kuskura ko da wasa ko a wasa a ce ma ga wani malami can yana addu'a ko yana kaza wallahi kai kokari kaje saboda diyawa daga ciki ana fakewa da abin da ya shafi malamta ana kai mutane zuwa ga abin da ya shafi halaka mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya je wajen dan boka wajen dan tsubbu wanda yake aiki da aljannu da sihirce sihirce da duba da bugun kasa mazala sallallahu alaihi wasallam yake dukkan mutumin da ya je wajen wannan bokan yace ya gaskata shi to ya kafirce ma abin da ya manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi idan ka tahi domin ka ji kurum ba wai ka gaskata shi ba ka tambaya to sallar ka ta kwana 40 ba amsa sai kai kuma ba wai ka zo ka zamna ba an jahima a sallah zaka yi ta kwana 40 kuma Allah bai karba me kai wannan hadari ya yi kuma ya kamata mu zamanto kai ma kanka karatun tanusu kuma an ana magana boka a da mu idan aka ce boka sai wanda yake daji yayi wata runwa da buzabuzai da wasu abubuwa wanda dai kana gani a irin firafinai haka ana sawa ya sa wasu abubuwa to shine boka yanzu ba bokan ba kenan wallahi akwai bokaye wanda kuke rayuwa tare da su bokaye ne na ainihi hakikani wanda sun yi so abin tsoro fiye da wancan wato wanda suke dajin ba lallahi wanda yake daji shi kawai yazo ya rikita kani ya sa wannan dan ka zo ka bashi bai ma aikin komi akwai wanda a ciki ake rayuwa da su kuma mutane suna tayya wajen su game da abin da ya shafi wasu bukata takhayyal kai tunani ya dan uwa kai ne kullun kake maimaitawa a karatunka a surar karatun su sallaka kana cewa ya Allah kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakonka kuma kana zuwa neman taimako wajen wani sai ka ce wai a addu'a ce ka je a baka addu'a kai ya huce kai addu'a sai ya zamanto addu'a ka wallahi ta haita shi karkuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa zaka ga mutum wanda rubba ash'atha aghbara madfu'in ala al-abwab law aqsama Allah la'abara maza Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yake cewa zaka ga wanda in ka gani kayan shi sai ka in ka gan shi a kofar gida zaka iya korar shi kace wannan kai ya ma sata ko wani abu makamancin haka amma da zai rantsi da Allah subhanahu wataala ya karba mishi bai karba maka ba addu'a ba daga malami ba take addu'a ba daga kaza ba take babu lahi mutun dan adam wanda kake musulmi kace wani dan uwana ka taimaka mini muna da bukatu wajen Allah da addu'a amma ka maida lamarinka kace kawai sai wani wani zai je ya maka kaza wani zai maka kaza wallahi wannan ka kusa ya zamanto ka gama bautar Allah da wani saboda matukar imaninka yana ta'alluquwa da wannan sai ka gani babu abin da zai zamanto wato yayi in ba ta hanyar wannan wanda kake zuwa wajen shi ba zaka gani cewa a kuma Allah zai sharafce ka wannan wanda kake zuwa kana cewa amin addu'a zai zo bai ma ba addu'a amma ya ka gani Allah ya biya ma bukatunka sai ya zamanto kai tunanin cewa dai wannan ne da kaje wajen wani wannan Allah ne yake ma talala shi kuma idan Allah yana ma talala wallahi radda Allah ya kama ka baka kubcewa radda ubangiji subhanahu wataala ya kama ka baka kubcewa dukkan abu wanda yake da alaka da aqidan mutum abu wanda yake da alaka da abin da ya shafi addinin musulunci abu wanda yake alaka da Allah kai ta Allah subhanahu wataala shi kadai duk abin da zakai na zunubi Allah zai iya gafarta ma amma matukar ka mutu kana hada bautar Allah da wani wallahi Allah bai gafarta ma Allah baya gafarta ma wanda yake hada bautar shi da wani idan ya mutu kafin ka mutu ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wataala ka maida lamarinka zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah shi kadai zai iya biya ma bukata duk duniya idan suka hadu manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana da duniya za su hadu ala an yanfa'uka bi shay'in dan su amfanar da kai da wani abu lanyan fa'uka illa illa ma qadaba wallahu alayka illa ma qadaba wallahu laka ba za su amfanar da kai ba face abinda Allah subhanahu wataala ya kadarta maka haka da za su hada akan su cutar da kai da za su hadu ga baki dai duk duniya su cutar da kai Allah ba su isa ba su cutar da kai sai abinda Allah ya riga ya kadarta ma zai same ka kai da kake da azkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai addu'o'i kai dai azkar na sahe da yamma istighfari kai ka koma ga Allah duk abin da zai zamanto ya same ka Allah zai kare ka ayatul kursi kadai in kai da darta wadatar da kai duka da ranka Allah ya baka addu'o'i ka zo kana zamantawa kana tsoron wai wani zai maka wani magani wallahi idan kinji mutun yana tsoron wai wani aina bin bayan shi ko wani ka bincike imaninka ka bincike alaƙarka da Ubangiji subhanahu wataala duk lokacin da ka zo kana alaƙarka tana ga Allah subhanahu wataala wallahi ba wani boka ba wani aljani ba wani dan tsubu ba wani wanda zai iya firgita kai ta da ma hankali Allah ji kan malam Jafar yake cewa wani boka yana cewa kaza 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 yace wallahi na hijin tsoron tsumma a jibji an san jibji ka ta wannan inda ake zuba da shara kana yahiyin tsoron tsumma kada yaje dauko da kunama ko wani abu biye da wani dan boka da zai zo yana wani tsubbace tsubbace shi karke azkar karke ambatan Allah ba abinda zai same ka in ba abinda Allah ya kadarta maka ba Allah subhanahu wataala ya dadar da mu to Allah subhanahu wataala yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kai kadai muke neman taimakonka idza sa'alta fas'alillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan zaka yi roƙo ka roƙi Allah wa'izasta anta idan zaka nemi taimako fasta'in billahi ka nemi taimako a wajen Allah subhanahu wataala duk abinda kake nema ka nemi Allah subhanahu wataala ya baka daga cikin kissa da malamai suke bada wani bawan Allah yazo ɗan irin qutta'ut turk irin ɗan hosh suka tsare shi za su kashe shi suka ce miye fatanka na ƙarshe yace su bar shi raka'a guda biyu a wannan raka'a guda biyu ya kyautata tsado zato bai tuno da kowace aya ba sai ayar da Allah yake cewa amman yujibul muttarra idza da'ahu waye yake karba ma wanda ya shiga cikin kunci idan yayi kiran Allah wa yakshifu su yake yaye mummunan abu ya tuno da wannan aya ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya turo wani mala'ika ya tafi da wannan mutumin da yazo zai kashe shi kawai sai da yaga wannan da ja a hambare shi to wallahi duk abin da ka shiga ka roki Allah subhanahu wataala ba abin da zai same ka duk kuncin da ka shiga ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbiyallahu wa ni'mal wakeel manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan sirri ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba ma annabi Ibrahim kuma haka mummunai lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da aka zo aka mishi majaujawa aka kama shi za a jewa shi cikin wuta me yace yace hasbiyallahu wa ni'mal wakeel da aka jewa shi wutar ta ci shi ko bata ci shi ba to haka mummunan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel sukai Allah subhanahu wataala ya tsiratar da su duk kuncin da ka shiga duk damuwar da ka shiga wallahi ka rike wannan hasbiyallahu wa ni'mal wakeel kace na Allah ya wadatar muni Allah ya ishe ni kuma madalla ga Allah subhanahu wataala shine abin dogaro duk Allah subhanahu wataala idan ka rike wannan Allah zai yaye maka duk abin da kake ciki Allah subhanahu wataala ya dadar da mu to ya kamata ya zamanto mutum musulmi yayi matukar kokari kare kanshi daga dukkan wasu abubuwa wanda zasu zamanto sun saba ma wato Allah subhanahu wataala idan zaka nemi abu ka nema a wajen Allah idan kana neman taimako ka nemi taimako a wajen Allah subhanahu wataala dukkan wannan ababe suna daga cikin ababe wanda suke da alaka da abin da ya shafi aqidan mutum sai Allah subhanahu wataala yake cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya hidaya shiriya ta Allah ce shiriya kala biyu ce akwai shiriya wadda take hidayatu tawfiq shiriya ta gamdakatar Allah ne zai maka tawfiqi Allah ne zai datar da kai ka samu wannan shiriye shine ka samu kanka kana bin addinin musulunci ka samu kanka kana bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk duniya baka isa ka shiryar da wani ba wannan shiriya wannan Allah kadai yake yin Allah yake ma mutun tawfiki haka. Shi yasa idan muka duba amman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya so kwarai kwarai ya zamanto ya musulunta amma bai musulunta ba. Amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai nema mishi gafara. Allah subhanahu wataala ya sauko da ayoyi game da abin da ya shafi shiriya. Allah yake ce mishi innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai baka iya shiryar da wanda ka so, Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama. To haka dukkan wani wanda kake so ma ya shiryu, matukar Allah bai datar da shi ba ya shiryu, ba zai shiryu ba. Abinda zaka iya yi shine ka mishi addu'a ya shiryu. Akwai kuma hidayah ta wato abinda ya shahi irshad wa dalala, ita ce shiriya wadda ta shahi karatu da karantarwa, wadda gawani nan da karatu kana karantar da shi, kana koya mishi, kana janyo shi da nasiha game da abinda ya shahi addini. Ta dalilin wannan Allah ya mishi gamdakatar ya shiryu. To wannan ita ce take ga wato annabawa ga kuma sauran mummunai ga baki daya. Annabawa da suka zo mi suke karantarwa, suna karantar da addini, suna kiran mutane su shiryu. Wanda Allah ya mishi dace sai zamanto ya shiryu, sai zamanto ya karanci addini, ya zo ya shiga addini. Shi yasa kuma idan ka samu kanka Allah ya shiryar da kai kana kan hanya turba ta addini, to ka gode ma Allah. Wallahi ba iyawarka ba ce, ba dabararka ba ce ba. Za ka ga wani ya hika hankali, za ka ga wani unwayo ne ya hika, za ka ga wani inda kuɗi ne ya hika kuɗi zai iya siye, amma Allah bai shiryar da shi ba, bai datar da shi ba, kai ya datar da kai. Babu babban ni'ima kamar wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka. Kuma da ya datar da kai a shiryar ma kuma kake bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kake neman ina manzon Allah ya ce ayi kaza ka yi, ina manzon Allah ya ce ka ayi kaza ka hadu. To wannan babban ni'ima ce. Allah ya yi ka musulmi, ya yi ka kuma kana bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ga wani bai shiryu ba, kada ka nuna mishi kuma cewa ku ne yan turban madalla, a'a, yi mishi addu'a ya shiryu. Saboda kai in baka tsira ba, dukkan wanda yake raye wallahi bai amintu ba da fitina. Allah yana iya jarabtanka, ya jarabce ka, ya ga imanin naka ya ne wai da gaske ne, ko kuma a'a daga kashi wuta daga kashi gumi zaka janye. To wannan sunna ta Allah a ban kasa, dukkan lokacin da kace kayi imani, ka gaskata, ka dukuba, to zaka samu ibtilai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddul bala' al-anbiya thumma al-amthal fala amthal. Mafi tsananin wanda ake jarabta su ne annabawa. Duk jarabtar da Allah zai maka karama ce, annabawa su ake jarabta, jarabta ta kirki. Sannan kuma bayansu gwalgwadon imanin ka, gwalgwadon yadda Allah zai jarabce ka, gwalgwadon cin jarabtarka, jarabta da aka maka, galgadon kuma matsayin da zaka ringa samu a gobe ranar tashin alkiyama. Duk lokacin da Allah ya jarabce ka, kai hakuri, ka dauka wannan daga Allah ne, wannan abu ne na Allah ya kadarta, ka maida shi ga Allah, sai Allah subhanahu wataala ya kara maka wasu fadaloli saboda an gani da gaske kake. Allah ya bude mana suratul ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah ya ce shin mutane suna tunanin kawai haka sakaka, an ya kulu amanna dan kun ce kun yi imani, mun yi imani shikenan kawai komai zai zama to lahiya lau, mun ringa hawan Beirut, mun ringa hawan Beirut, mun ringa hawan Benin, komai gida sanyi, biro sanyi, mota sanyi, ko ina dan mun ce mun yi imani. Allah ya ce wala qarfatanna alladhina min qablihim, mun jarabci wanda suka gabata gabanin ku, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah dan ya gane su waye da gasken sun yi imani, su waye kuma da gaske wato makaryata ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu suran lokaci grant iner tayyibu tarin ta aka wada ko dan kan burga tsallakawa da awa guda san kan tweet. Tayyib, bari mu yi da surar kenan da gaugawa gobe mu tashi kan ta insha Allah kan karke. Allah ya ce ihdinas siratal mustaqim, ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Siratal ladina an'amta alaihim, hanyar waɗannan wanda ka yi ni'ima a gare su. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin, ba hanyar wanda ka yi hushi a kansu su ne wanda suke Yahudawa, waladdallin wanda suke batattu su kuma su ne Nasarawa. wato bancin ka nemi Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya sai kake roƙon Allah hanya kuwa da zaka shiryar da ni ya Allah wanda nake roƙo siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗannan wanda kai musu ni'ima suwa ya Allah ya musu ni'ima shine Allah ya ce wa man yuta illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina wa hasuna ulaika rafiqa ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما yace hanyar da kake so ita ce hanyar da wanda Allah ya musu ni'ima sune tun daga annabawa kana neman Allah ya shirye da kai hanyar annabawa da wasuwa da wanda suke siddiqai da wanda suke shahidai da wanda suke managartan bayi wanda wa'annan sune Allah subhanahu wata'ala ya kyautata musu madalla da wanda suke abu koyi sune wa'annan annabawa salihan bayi shahidai da kuma wanda suke wato managartan bayi ita ce kake nema Allah ya shiryar da kai sai kuma ka kara da ya Allah ba ba wani hanya batattu ba suwa ya batattu yahudawa me yasa aka ce musu batattu saboda suna da ilimi basu yi ba aiki da shi da kuma ad-dalil wanda suke nasarawa me yasa aka ce musu nasarawa ɗan mushan nasarawa batattu yahudawa al-maghdubi alaihim wanda Allah ya hushi da su saboda me Allah ya hushi da su saboda suna da sani amma sun ki aiki da sanin nasu su kuma wancan batattu su kuma aduhu suke basu samu ba ma ilimin basu da ma ilimin to sai kake roƙo Allah subhanahu wataala kada ya shirye da kai wato hanyar wannan tasu wanda kake nema ka nemi Allah wanda Allah subhanahu wataala wato ya shirye da manzanni da kuma siddiqai da shahidai da Allah mu tsaya anan insha Allah gobe sai mu dasa kan wannan aya da fatan abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum. Wallahi zahaba da wakati lokacin ya kare mana dauri